standard.
La la la.
Kabane ruwan rai na sha zanzira, kabane ruwan rai na sha zanrayu, kabane ruwan rai na sha zanzira, kabane ruwan rai na sha zanrayu. Baba kabane ruwa komi insha sha in rayu. Kabane ruwa tomi insha insha in rayu.
Damuwa in kabane ruwan rai in kabane.